bayanan da na tattara daga ƙauyen Nakirtawa dake karamar hukumar Safana ta jihar Katsina na cewa mutanen ƙauyen sun ji haramar zuwan barayin dajin tunda misalin karfe 3 na yamma tun talatar nan amma ba su samu damar karasowa kusa da garin ba har sai da yamma Likis ana dabda a shan ruwa kamar yadda wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunan sa ya shaida
wanda dai sun so su shiga cikin garin amma saboda abin yayi karesu Allah ya ba su shiga garin ba garin bai samu shiga ba garesu
ya kai aka gane cewa an kashe sama da mutum 10 daga cikin yan ta'addai
ai akwai wanda suna gawakin su jiranin su an wuce da gawakin wadansu daga cikin yan ta'addai an mata yankin fau an yi cikin daji da su
kamar da kuka bincika daga ina kuka gano cewa wadannan barayin daji sun hito
wannan barayin daji sun hito daga Muniya sun biyo ta wajen kinfo sun shigo makyarta ta kudu kudu maso yamma daga yan suka zagayo har gabacin gari wajen bakin shiga gari ne akai wannan karedini bridge ne su
al'ummar yankin dai a lokacin wannan artabu sun kuma yi nasarar kwace babura da makamai daga hannun barayin dajin duk wada sun rasa mutane kusan 5 a yayin kokarin kare garin su
su yan ta'adda sun samu nasarar kashe mutum 2 sai daya dan garin wanda bindiga shi ce ta kashe ta wata same shi da kashe shi sai daya kuma kishirwa ce da kashe shi sai wata mace guda suka kashe a tagace dai mutum 5 suka sara kan su amma gaskiya an samu nasarar su sosai da sosai wanda sun gudu sun ba wasu mashina nasu kuma an kashe sama ga mutum 10 gaskiya nasu
dundunar yan sandan jihar Katsina ta hannun mai magana da yawunta SB Gamba Isa ta tabbatar da faruwar lamarin
barayi dauke da muggan bindigo irin su AK-47 sun farwashi wannan gari na Kirtawa kuma shi garin Kirtawa kamar yanda mutanen jihar Katsina suka sani mutane ne waɗanda ke jajirar sutu mayaka ne kuma sun tsaya sosai sun fafata da waɗannan barayi kamun jami'an yan sanda da na sojoji su zo rahoton da muka samu cewa akalla ba a ƙasar ba sun kashe sama da waɗannan barayin daji sama da mutum 10 kuma an samu babaran su ma sai dai su ma daga ɓangaren su mun samu rahoton cewa mutum 3 dan ɗaya an ce bindigar sa ce ta yi ba da shi kuma ta dawo masa ba za mu ce barayi ne suka kashe shi ba sai wata mata ita ma da aka ce harshashi ya same ta ta rasa ranta wannan shi ya kama jimlar wajen mutum 5 kenan sannan ana kan gudanar da bincike akan sababbin abin da ya faru domin daukan matakin da ya dace
wasu bayanai da na tattara sun ce barayin dajin sun yi gayya ne daga sansanoni daban-daban zuwa ƙauyen Nakirtawa domin kai hari ganin cewa mutanen garin na ƙoƙarin kare ƙauyen su a duk lokacin da aka yi yunkurin harar su bayanai sun ce an yi jana'izar mutane 5 din da suka rasa ransu tun a yammacin talata sai dai gawarokin barayi bayanai sun ce an tsinci gawa sama da 10 a ƙauyen Nahuta na ƙaramar hukumar Batsari ta jihar a inda ake zargin barayin dajin sun yasar da su domin su tsira da ransu yanzu haka dai lamurra sun fara daidaita a ƙauyen Nakirtawa dake mazabar babban duhubi na karamar hukumar Safana a jihar Katsina daga Katsina Abdullahi Garbajani.